لا انا صباح اوكو باي اكررت بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه المؤلف مقدمه المؤلف يجي الحمد لله بوديا تا تبتا ga Allah الملك ما ملكي الجبار مي قرهم ملكي الواحد مكديشي القهار مي لنجاي wa ashhadu na shaida alla ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya rabbis samawati wal ardi ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abun da ke tsakanin su al aziz mabuwai al gafaru mai yawan gafara wa ashhadu na shaida anna muhammadan abduhu cewa annabi muhammad bawan shi ne wa rasuluhu manzon shi ne al mustafa al mukhtar zababbe abun zabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al akhyar da sahabban shi wanda suke zababbu yace amma ba at amma bayan haka fa inna ba'da ikhwani wasu daga cikin yan uwana sa'alani sun tambaye ni ikhtisar jumlata ikhtisar takaice jumlatan wata jumla fi ahadis al ahkam cikin hadisai na hukunce hukunci kamar yadda akwai ayatul ahkam ayoyin da kawai hukunce hukunce suka shafa kamar wanda muke cikin bakara ne wanda kawai hukunce hukunce na fiqh ne to ahadisai mu akwai hadisai na hukunce hukunce wanda ba wa'azi ba suke ba raka'ig ba ba tsoratarwa ba kawai sun shahi hukunce hukunce na ibada tsarki da arwalla da sallah da sauransu min mattafaqa alaihi al-imamani abin da limammai guda biyu suka yi ittifaki akan shi shine Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Nisaburi shine al-Imam Muslim da al-Imam al-Bukhari fa ajabtuhu sai na amsa mishi ila su'alihi zuwa ga tambayar shi raja al-manfa'ati bihi saboda kaunar amhanuwa da shi wa as'alullaha ina roƙon Allah an yanfa'ana bihi an hanar da mu da shi wa man katabahu da wanda ya rubuta shi au sami'ahu ko ya ji shi au qara'ahu ko ya karanta shi au hafizahu ko ya hardace shi au nazara fihi ko ya yi duba a gare shi ya ga wannan addu'a ce ga duk wanda ya yi ɗaya daga cikin wannan abubuwa kuma sai kasance an yi sa'a malam mai shi ya kasance mujabud du'a ne yana jikin wanda Allah yake karba addu'arsu wa an yaj'aluhu khalisan liwajhihi alkarim ya sanya shi tsarkake ne ga huskar shi mai karamci mujiban lilfawzi ya zamana mai wajabta samun rabbar rabo ne da daihi a wajen shi fi jannatin na'ima cikin aljannu ta na'ima fa innahu hasbuna shi ya isar mana wani imal wakil ma da nada abin dogaro a fara hadisin ko mukaddimar tayi kitabu taharati littafin tsarki hadisi na farko an Umar ibn al-Khattab an amsa daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah rada shi kala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat lalle kowane ayyuka suna tabbatuwa ne da niyya ko kuma ana lissahi da su ne da niyya ma'ana innamal a'malu mu'tabaratun binniyat ayyuka ana nura da su ne in suna da niyya kenan babu niyya babu wani aiki shi yasa ya kashi a cikin hadisi na farko cikin tsarki dan ya shiga cikin kowane babu hadisin yana shiga wa fi riwayatin awatar waya binniyya da niyya can da jam'i binniyat awatar waya kuma binniyya wa innamal likulli mar'in ma nawa kawai yana tabbatun wa kowa ne abin da yayi niyya fa mun kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli wanda hijrar shi ta kasance zuwa ga Allah da manzon shi fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli hijrar shi ta tabbata zuwa ga Allah da manzon shi wa man kana hijratuhu ila dunya wanda ya kasance hijrar shi zuwa duniya ne yusibu hazi same ta aw imra'atin ko kuma mace ce ta zawoji ha ya aure ta fa hijratuhu ila man hajara ilai hijrar shi ta tabbata zuwa ga abin da ya hijira bukhari da muslim suka rubuto shi kenan nan abin da yasa yace mattafaqa alaihi al-imamani wanda bukhari da muslim kai da hadisin da ga ya kawo karshe bai yace maka barahu bukhari ko muslim ko kaza dan ya hadi a muqaddima kowane hadisin kawai zai takaita ne wanda bukhari ya huddo muslim ya huddo yayin da kaga hadisi anan kawai tabbasa akwai shi a bukhari akwai shi a muslim hadisi na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yaqbalu allah salata ahadikum Allah bai amsa sallar ɗayan ku za a hadasa idan yayi kari hatta ya tawadda sai yayi arwalla nan kenan duk wanda arwalla shi ta warware Allah ba zai amsa sallar shi ba sai ya sake arwalla. na uku ana Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisha radiyallahu anhum qalu suka ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul lil aqabi minan nar wailul minan nar kaico na azabar wuta ya tabbata lil aqabi ga wasu diga-diga wannan ya tabbata sababin hadisin da yasa annabi ya faɗi wannan an yi arwala ya ga wasu sun bar diga-digin su da lam'a ruwa bai same su ba misali zufur kamar farce yake cewa wailul lil aqabi minan nar sai suka yi rige-rige suka je suka yi arwala ta kirki na hudu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa za ta wadda a hadukum idan dayan ku yayi arwala falyaj'al fi anfihi ma'an falyaj'al ma'an fi anfihi ya sanya ruwa a cikin hancin shi summa liyastansir sannan sai ya heto wa manista jamara duk wanda ya tsarki na dutsi falyutir yayi shi da mara ko uku ko biyar ko bakwai wa idza saqada ahadukum min nawmihi idan dayan ku ya tashi daga barcin shi falyaghsil yadayhi ya wanke hannuwan shi qabla an yudkhilahu ma fil ina'i kafin ya shigar da su cikin makayi salasan so uku yace fa inna ahadakum sabada dayan ku la yadri aina batat yaduhu bi samba ina hannun shi ya kwana kenan ba daga ya tashi ba kawai ya nutsa hannun shi cikin makayi ya wanke shi so uku a waje da dan yi so sai ya fara san shine a cikin fiqh yake cewa ghsilul yadayn qabla idkhalihi ma fil ina'i wa fi lafzi li muslim a cikin wani lafazi na muslim yace falyastan shik ya shaqa ruwa bi min kharihi da kohohin hancin shi min alma'i da ruwa wa fi lafzin a wani lafazi yace man tawadda a wanda ya arwala falyastan shik ya shaqa ruwa nan kenan da lafazin umarni ma ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyar an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace la yabulanna ahadukum kada dayan ku yayi bawali fil ma'i da'im cikin ruwa wanda yake kwantacce allazi la yajri wanda bai gudana sayayyen ruwa wanda ba tabki ba sun ba zarmu ba sun mai yagtasiru fihi sannan yayi wanka a cikin shi kenan wanda yake zarmu ne kuma sai aka fahimci cewa yana iya wanka a ciki wali muslim hadisin muslim yace la yagtasiru ahadukum kada dayan ku yayi wanka fil ma'i da'im a cikin ruwa dawwamamme wa huwa junubun yana mai janaba kenan nan gurin ya bayyana wankan da aka hana ba wanka ba na jin sanyi wannan kowane ruwa ana yi amma wankan da aka hana wanka na janaba ya kuma sauran wanka ma na ibada ya shiga ko na mace ta tsarkaka an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum idan kare ya sha cikin makayin dayan ku falyaghsiluhu sab'an ya wanke shi so bakwai wali muslim arwaye muslim ce ulahun nabi turab na farkon da kasa ya takaita akan ulahun nabi turab saboda ita tahi irin jayi ta farkon a fara sa kasa akwai ruwaya da yace ukhrahun nabi turab daya su da kasa da kasa wato ruwaya yace wa afiruhun saminata bi turab na takwas din a sa kasa a na farko shi yayi daidai shi ma shi yasa malan ya kawo wannan walahu fi hadis abdullah ibn mugaffal ya rawaito a cikin hadisin Abdullah ibn Mughaffal kenan Muslim tunda cewa wali Muslim ulahun nabi turab kenan da yace walahu kenan arwayan Muslim fi hadisi Abdullah ibn Mughaffal cikin hadisin Abdullah ibn Mughaffal yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza walagal kalbu fil ina'i idan kare yayi lallagi cikin makayi faghsiluhu sab'an ku wanke shi so bakai wa afiruhu saminata bit turab ku goge shi na takwas din da kasa kenan nan an samu itirabi an samu kai kawo can an ce na farko nan an ce ukhrahunna nan kuma an ce saminata bit turab na takwas kenan sai ya zama sa kasa wani lisahi ne daban bayan bakwai din idan a farko ake son sa shi ya isa ko ai na gaba yake sifa arwala ce duka yana da an humran an humran maula usman ibn affan am sura ga humran an taccan bawa ne na usman ibn affan annahu ra'a usman radiyallahu anhu cewa shi ya ga usman Allah ya rada shi da abi wudu'in ya ke ka mushi ruwan arwala bi wudu'in bi fatahu alwawu shine ruwan arwala in kuma da wawun aka marufa bi wudu'in ya zama ita arwala kanta alwudu kuma da yi ma wauƙin wasali sama shine ruwan arwala fa afraga ala yadayhi sai ya zuba a bisa hannuwan shi min ina ihi daga makayin fagasala huma salasa maratin ya wanke su so uku summa adkhala yaminahu fil wudu sannan ya shigar da daman shi cikin ruwan arwallak kenan wannan shine fagasala huma salasa maratin gasalul yadain qabla idkhali ma fil ina sannan ya sanya hannun shi summa tamadama sannan kurkure baki wasan shakai shaka ruwa wasan tsara ya heto summa gasala wajhahu salasan sannan ya wanke huskar shi so uku wa yadayhi ila almirfaqaini da hannun shi guda biyu zuwa tsuntsiyar hannu salasan so uku summa masaha bi rasi sannan ya shahi kan shi summa gasala kila tarijilaihi sannan ya wanke kafafun shi duka biyu salasan so uku summa qala sannan sai ya ce ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla nahawa wudu'i haza irin wannan arwallata kenan kun ganan da ake da arwalla ake ne wawu nikin sai aka mushi rufa wudu'i haza nahawa wudu'i haza irin wannan arwallata wa qala kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man tawadda'a nahawa wudu'i haza wanda yayi arwalla irin wannan arwallata summa salla raka'ataini sannan yayi salla raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu bai zancan rai a fili zancan zuci a cikin su ba ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi Allah ya gafarta mushi abin da ya gabata na zanuban shi duka abubuwa suna da sauki cikin abin da za a yi sai dai la yuhaddisu fihi ma nafsuhu shine mai wahala mutum ya raka'o inda bai sayo zancan zuci ba bai sayo zancan duniya ba a cikin shine mai wahala samuwa a ina gaba natara an amr ibn yahya al-mazini an abihi daga amr ibn yahya al-mazini daga baban shi yake cewa shahidtu umar ibn abi al-hasan na halarci umar ibn abi al-hasan kenan ina nan ina gurin shine kaman shahida minkum shahr falisum wanda ya halarta sa'ala abdullah ibn zaid ya tambaye abdullah ibn zaid an wudu'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam gami da arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada abi taurin mimma in sai yace kawo mishi tasa ta ruwa taur shine shi bi hudas daga shin zai fada fatawadda alahum sai ya musa arwalla wudu a rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin arwalla ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa akfa ala yadihi ya karkato daga hannun shi ne tauri daga tasa kenan shi ma bai nitsa hannun shi ba karkatawa ya zuba fa gasala yadihi salasan ya wanke hannun shi so uku summa adkhala yadayhi fi istawri sanan ya shigar da hannun shi cikin tasa fa madama da ya kurkure baki wasan shakai shaka ruwa wasan tsara ya shaka ya heto salasan so uku bi salasi garfadin da kwamfata guda uku summa adkhala yadahu fi tawri sanan sai ya shigar da hannun shi cikin tasa nan fa gasala wajhahu ya wanke huskar shi salasan so uku summa adkhala yadahu sanan ya shigar da hannun shi fagasala huma marratayn ya wanke su so biyu ila almirfaqayn zuwa ga tsuntsiyar hannu summa adkhala yadayhi sannan ya shigar da hannuwan shi fa masaha bihima ra'asahu ya wanke kanshi da su fa aqbala bihima ya fuskanto da su wa adbara yayi baya da su marratan wahida so daya yayin shi shafa kai so daya ne duka wannan sifatu wudu'in nabi ne sifa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake arwalla summa gasala rijlaihi sannan sai ya wanke kafahuwan shi wa fi ruwayatin awatar ruwaya bada'a bi muqaddami ra'si ya fara daga magabacin kanshi kenan shafa kan ya fara daga goshi yayi baya hatta zahabu bihi ma ila qafahu sai da ya tafi da hannuwan nashi ila qafahu zuwa ga wannan kinshi keyeshi summa raddahu ma sannan sai ya maido hannuwan nan biyu hatta raja'a ila al-makan allazi bada'a minhu sai da ya komo gurin da ya fara wa fi ruwayatin awatar ruwaya atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fa akhrajna lahu ma'an sai muka huddo mushi ruwa fi taurin cikin tasa min sufurin ta tagulla sai malai ya fassara ce a tauri shi bi hudasti lafazin a tauru wani makayi ne mai kama da tasa hadisi na 10 an Aisha radhiyallahu anha kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yujibu tayammunu damuntawa tana burge shi fi tanaulihi wajen sanya takalmin shi yana farawa da dama wa tarajjulihi da sarce gashin kanshi wa dahurihi da sarkin shi da yake yana farawa da dama wa fi sha'anihi kullihi a cikin dukkan sha'anin shi nan kullukin ba gaba ɗaya take nihi ba dan saboda akwai wasu abubuwan da ba da dama yake farawa kamar fitowa daga ban daki ba da dama yake farawa ba wasu abubuwa duk wani abin da ya zama na kaskanci ne ko wani hudkau da kazamta ne shi kuma da hagun ake ko fitowa daga masallaci na 11 an nu'aymul mujibir amsu daga nu'aym al mujimir daga abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa inna ummati lalli al ummata yud'auna za'a kirayo su yawmal qiyamata la tashin qiyama gurra suna masu haske muhajjalina masu haske biyar min asarul wudu daga alama ta arwalla faman istada'a minkum wanda ya samu dama daga cikin ku an yudila gurratahu ya tsawaita hasken shi falyafa alai aikata ma'ana ya yawaita arwalla mafi lafzin li muslim a wani lafazi muslim yace ra'aitu aba huraira yatawadda naga abu huraira yana arwalla fa gasala wajhahu ya wanke huska shi waidaihi da hannuwan shi biyu hatta kada ya buluga manki bai na hayya kusa ya kai kafada wajen wanke hannun ya wuce hayya kai kusan kafada shi summa gasala rijlaihi sannan ya wanke kafahuwan shi hatta rafa ila saqain sai da ya dago su zuwa kwabri ya wuce ya kai har kwabri summa qala sannan sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati lalli al ummata yud'auna ana kirayu su yawmal qiyama ranar tashin qiyama gurram suna masu haske muhajjalina masu sofa ne min atharul wudu daga gurbi na arwalla faman istada'a minkum at-tahajjil shine haske biyar na doki akwai doki da yake kasancewa da akwai haske kawai da akwai hori a jikin kafashi na gaba da na baya da kuma goshin shi shi ake ce ma at-tahajjil min asarul wudu daga gurbin arwalla faman istada'a minkum wanda ya samu iko daga cikin ku an yudila gurratahu ya tsawaita hasken shi wa tahajjiluhu da sofanan shi falyafa alai aikata tahajjil sofani hasken doki guda biyar shi an kwatanta arwalla da hasken nan na duharin nan na doki guda biyar saboda shi ma guri biyar ne zai hasken da kafahuwa guda biyu da hannuwa guda biyu da huska sune ake wankewa wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na muslim yace sami'tu khalili naji bada dayina sallallahu alaihi wasallam ya qul tablughul hilyatu min almu'min ado yana kai ma mummuni har su ya bulugul wudu inda arwalla take kaiwa gobe kiyama zai kasance mummuni ya tashi da haske da ado a hannun shi inda arwalla take kaiwa bakin nan ne tsaya ku na wacce arwalla ta Abu Huraira sahabbai ba su amshe ta ba shine fahimta shi ce shi kadai yake ya fahimci cewa fa manista da min kuma an yi dila gurratahu ya tsawaita hasken shi in ya tashi arwalla yake yin ta sai ya kata kafada in ya tashi wanke kafahuwa sai ya sayo har kwabri kare ne tsakaka bai ciki tsakaka bata ciki tana daga cikin dai abin da aka ce a kauce ta an kai umarni ma da aka ce ta tana daga cikin dabbobi wanda suke fawasik amma bata cikin wanda an ce in sun taba abin sai an abin gakin su so bakwai dama ma wasu daga cikin malamai sun yi ilhaqin kare da anzir alhanzir amma shi ma babu dalili akan shi yawa a shi ne ya wannan littafin al-anwar fi siratin nabiyil mukhtar littafin na sira wanda babban malami Sulaiman ibn Muhammad al-Luhaimidi ya yi shi littafi ne sosai yanda yana da kima yana da kuma tsari wajen abin gakin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi sira da kawo abubuwa masu inganci shi ma mukaddima shi a safaha ta uku in ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wa salatu wa salam sira da aminci su tabbata ala nabiyina ga annabi mu Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd amma bayan haka gazikin nan biki kunna shi biki kunna gazibi to kai kone yace inna siratun nabawiyya lalle sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-minhajul amali shi tace hanya ta aikace li hayatir rasul sallallahu alaihi wasallam, ga rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya numuzaj, ita ce babban misali. Allazi yajibu alal muslimina, wanda ya wajaba ga musulmai an yi hata zuhu su bi dabara shi fi kulli zamanin, a cikin kowane zamani wa makan da kowane guri. Karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan kawai aji tarihin aji abin da ya gabata ba, dan ya kasance babban misali kyakkyawan abin koyi. Wa hayatul rasul sallallahu alaihi wasallam al khassa wal amma, rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take ta daidaiku daga magari, mamlu'atun, tana cike, bima yajibu, da abin da ya wajaba an ya ta'allamahul muslimun, musulmai su san shi. Mu'amalatuhu li ashabihi, yadda yake mu'amala da sahabban shi. Wa mu'amalatuhu li adaihi, da mu'amala shi da makiyan shi. Hayatuhu fi baitihi, rayuwar shi a cikin gidan shi. Wa hayatuhu kharij baitihi, da rayuwar shi a wajen gidan shi. Iqamatuhu fi baladihi, zaman shi a cikin garin shi. Wa hijratuhu ila Allah, da hijrar shi zuwa ga Allah. Akaluhu wa shurbuhu, da cin shi da shan shi. Naumuhu wa yaqzatuhu, da barcin shi da halka shi. Adatuhu da al'ada shi, wa ibadatuhu da ibada shi. Kullu zalika, dukkan wannan, wa ghayruhu, da ma wani wannan. Mimma yalzamul muslim, abu ne wanda ya zama tilas ga musulmi, ya lazimci musulmi. Dirasatuhu, karanta shi. Wal istifada minhu, da kuma daukan fa'ida kalkashin shi. Walaysa li zalika tariqun, wannan kuma babu wata hanyar da za a san wannan. Illa an tariqi siratihi al-adira, sai ta hanyar sanin sirar shi mai kamshi sallallahu alaihi wasallam. Na farko, dirasatu sira zadun nafi'un lid-du'ati wal mujahidin, karanta sira babban guzuri ne mai amfani ga masu da'awa da masu jihadi. Yashhazu himamuhum, yana wasa himmasu wasawa. Wa yuqawwi azaimuhum, kuma yana karfafa niyyarsu. Na biyu, wannan yana kawo mana fa'idodin karanta sira ne. Na biyu, ma'rifatu tariqi ila izil islam wal muslimin, karanta sira zai sa mutun ya san hanyar da aka bi musulunci, ya daukaka musulmi suka samu daukaka. Faqad bu isa sallallahu alaihi wasallam fi aswa'i halin, haqiqa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mafi munin hali. Bu isa fihi nabiyyun min al anbiya, wanda aka taba aiko wani annabi cikin annabawa. Duk annabawan da aka aiko ba wanda ya tashi cikin mugun guri sama da annabi alaihi salatu wasalam. Na uku, ma'rifatul muahilat, mutun ya san abubuwa na cancanta. Allati ahalati sahaba, wanda suka ba sahabbai cancanta. Liqiyadatul bashariyya, dan jagorancin al'umma. Duk wanda ke karanta sira shi zai san matsayin sahabbai, shi zai san darajar sahabbai, kuma ya san girmamawar da ake musu da shugabanci cikin addini da suka samu ba a banza bane. Wa kaifa rabbahum sallallahu alaihi wasallam, kuma mutun zai san yaya annabi ya tarbiyance su sahabban shi. Na hudu, ma'rifatu asbabun nasri, karanta sira yana sa mutun ya san sabubba na samun nasara. Wa asbabul hazima, da kuma sabubban karaya a cikin rayuwar shi gaba ɗaya, ma da cikin da'awa, da cikin rayuwar shi ta duniya. Na biyar, ma'rifatul ibtila'at allati waqa'at lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi, ya san jarabtawa mai yawa wadda ta abu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma sahabban shi. Hatta ya bulugu din rabbihim, har yadda suka isar da addinin ubangijinsu. Ba a haka ba kawai a baga suka samu addinin, a'a, da kai jarabobi kala kala, yaƙe-yaƙe da jihadi da sharri na Yahudawa da makircinsu da duka abubuwan halhalar da suka gamu da shi. Karanta sira mutun zai san wannan. Wa gairu haka sai, wa gairu halkasira, ce da ma wannan wannan masu yawa. Wa min hazal mantalik, daga wannan abun ne. Fa haza kutaybun, wannan dan littafi ne karami. Fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam, cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam. Minal wilada, tun daga aihuwar shi, ilal wafati, har zuwa rasuwar shi. Ja'altuhu ala tariqati su'alin wa jawab, na sanya shi akan tsari na tambaya da amsa. Tashila liman ahabba, dan saboda saukakewa ga wanda yake so. An yi arifa surat sirata nabihi, ya san sura sira annabin shi sallallahu alaihi wasallam. As'alullahi an yarzuqana ilma wal huda, sai ina roƙon Allah ya rizqa mu da ilimi da shari'a, wattuka da tsoron Allah, wal afaf, da kamun kai, wal gina da wadata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wane ne? To inda minti ɗaya. To bismillahir rahmanir rahim. Su'alul awwal, tambaya na ta farko. Mata wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa aina, yaushe aka aihi annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a ina? Yace wulida yawmul isnin, an aihe shi ranar litinin. Asani ashara min rabiul awwal, 12 da watan rabiul awwal, fi makka, a cikin makkal mukarrama. daga Abi Qatada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an sawm yawmul isnain game da azumi ranar litinin fa qala sai ce zalika yawmul wulidtu fi wannan ita ce ranar da aka aihe ni cikin ta rawahu muslim ibn al-imam muslim yahuddushi kenan nan gurin in ya fada in ya kawo magana ya bada amsa kuma sai ga mana hadisi ko magana wani littafi ko wani malamin da ke tabbatar da wannan qala ibn al-qayyim yake cewa la khilafa annahu wulida sallam bi jawfi makkah ba sabani ko daya cewa annabi sallam an aihe shi a cikin makkah wa anna mauliduhu kana amul fil kuma aihuwar shi ta kasance sallallahu alaihi wasallam a shekara giwa a cikin zadul ma'ad littafin ibn al-qayyim ne na sirra shi ne سؤال الثاني تنبيه تبي ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم منين نسبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم هو خير اهل الارض نسبا على الاطلاق فيني ما في فيتين متانن دكي بان قسا وجن نسبا على الاطلاق اسكي معنا با هود كوا با النبي صلى الله عليه وسلم زوري شي نسبه شي يتشي نسبا ما في فيتيه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مره كما يكي cikin zadul ma'ad yace wali zalika lam yastadi abu sufyan an yunkira ulu nasabir rasul sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa abu sufyan bai samu damar yayi inkarin daukakar daraja da nasaba ta nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin hadisin na magani na bukhari hadisi dogo wannan na harko ala ragami mimma kana alaihi min ada'i lir rasul sallallahu alaihi wasallam qabla islamihi duk da cewa ga tsananin gabar da yake da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahin ya musulunta faqala yace huwa fi nazu nasabin lalle a cikin mu shi ma abucin nasaba ne mai daraja muttafaqun alayhi inda bukhari da muslim suka hudu shi na tambaya ta uku mal hikmatu fi ulwi nasabihi sallallahu alaihi wasallam menene hikima cikin daukaka darajar matsayi da nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya la yakun li ada'i al-islam salamun fi aidihim yace me yasa dan saboda ya zama na makiya musulunci basu da wani makami a hannun su lisadda an sabilillah dan kange mutane game da tafarkin Allah inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu a cikin wani tsatso wulakantacce ko wani gida marar daraja to da kafirai sun sami hujjar da zasu ce su rika suka shi da sukar da awashi wa hatta la yatawahhamu mutawahhimun yace haka a samu wani mai tunani yayi tunani anna risalatuhu ma hiya illa wasilatul ligaya cewa manzancin shi ba komai bane wata wasila ce wata hanya ce ta wata manufa wahiya tagayyuru wad'u li istima'i dan saboda ya kawo sauyi ga yanayin da yake cikin society din shi kenan inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso cikin wani gida marar daraja marar kima sai ayi tunanin cewa ya kirkiri manzancin ne dan saboda ya samu ma kanshi daraja to dama gidan daraja ya hudu da gidan mutunci qala nawwi nawwi yake cewa kila ake cewa annahu abada min tihalihil badil wannan shi yayi nisa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiri ƙarya idan ya kasance cikin babban gida ya huto gida na masu mutunci masu daraja to a ce ya kirkiri ƙarya yana da wahala dan wanda bai san daraja shi ba dan kowa bane ba kowan kowa bane shine bai damu ba da yayi ƙarya ko yayi abin da ba shi ba to amma in ya kasance ya cikin babban gida ya huto to wannan kadai ba zai bari ba ayi tunanin cewa ya zo da ƙarya wa aqrabu ilan qiyadin nas lahu kuma wannan shi yayi kusa ba da dama mutane su miƙa wuya gare shi kamar musamman lokacin jahiliya wanda suna tunkaho da nasaba tunkaho da dan wane ne shi kan wane ne su'ali na hudu masu muwalidin nabi sallallahu alaihi wasallam mata mata menene sunan ma'aihin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yaushe ya rasu yace ismuhu abdullah ibn abdul muttalib sunan shi shine abdullah ibn abdul muttalib ibn al-qayyim yake cewa tufiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hamlun ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ciki kuma da yake cikin zadul ma'ad wa rajahu ibn hajar fi fathul bari haka ibn hajar ya rinja cikin fathul bari wa qala ibn kasir yake cewa haza ablagul yutmu ala maratibu wannan shine kaiwa karshe wajen maraici kuma shine mafi kololuwa a cikin maraici a ce yana cikin ciki ma'aihin yan mutu babu sama da wannan wa qad zakara yutmu hu fil gumiyasa babu sama da wannan saboda ba an samu ba a ce baye cikin ciki ko yana dugun mani ma'aihin shi yar rasu wannan ba zai ta yi ba kenan mafi kololuwar maraici a ce shine yana ciki aka baban shi yar rasu wa qad zakara yutmuhu fil qur'an Allah madaukin sarki ya ambata mana maraicin shi cikin qur'ani fa qala shi alama jirka yatima fa awa shin Allah bai same ka ba kana maraya fa awa ya tattaruka fa awaka mata fil madina inda akhwalihi ya rasu a cikin Madina shi baban shi kenan a wajen ɗan uwan ma'aihiyar shi Bani Adi ibn Najjar wa kana fi muhimmati tijariya yana cikin wani abu mai muhimmanci na kasuwancin shi famar da inda al'auda yayi rishin lahiya a wajen komowa wa mata sai ya mutu fa dufina hunaka aka binne shi a can tambaya ta biyar uzkur ba'du asma'ir rasul sallallahu alaihi wasallam ashharuha ambata mana wasu daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanne ne mafi shahara ana abi sa'idin al-khudri an amsa daga abi sa'idin al-khudri kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li asma ni ina da sunaye da yawa ana muhammad ni ne muhammadu ana ahmad ni ne ahmadu ana al-mahi kuma ni ne mai shahiwa allazi yamhu Allahu bihi al-kufr ma'ana wanda Allah yake shahi kahurci da shi wa ana al-hashir ni ne al-hashir allazi yuhsharu an-nasu ala qadami wanda yake tattara mutane a diddige na ma'ana wanda daga shi babu wani annabi wa ana al-aqib kuma ni ne na karshe muttafaqun alayh ibn sa'ad ya kara cewa ana al-khatim kuma ni ne cikamakin annabawa wa asharuha mafi shahara sunaye shine ahmad da muhammad ibn hajar ya ce wa asharuha muhammad mafi shahara shine muhammad wa kar takarrara fil qur'an alqur'ani ma Allah ya maimaita shi kenan sune sunan da Allah ya ambata da maimaitawa amma ahmad su dai yazo kenan wancan shi ya zama shi ya shahara na biye na shidda kamaratan zikiran nabi sallallahu alaihi wasallam fil qur'ani bismihi muhammad so nawa aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani da sunan shi muhammad muhammad ma'ana abun yabo abun yaba ma zikira fil qur'an an ambata cikin alqur'ani arba'u marrat so hudu qala ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa muhammadun maula muhammadun annabi muhammad ba komai bane illa rasulun manzo ne kar khalal min qablihi rusul wanda manzanni sun wuce gabanin shi wa qala yake cewa ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum annabi muhammad bai kasance ba ma'aihin ɗaya ne daga cikin ku walakin rasulullah sai dai manzo ne na Allah wa khataman nabiyin cikamakin annaba wa qala ta'ala Allah yake cewa allazina amanu wa amilussalihati wa amanu bima nuzila ala muhammad haka yace muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan guri hudu wanda Allah madaukin sarki ya ambace shi da wannan suna wa amma ahmad fa warada marra wahida yazo so daya hikayatun an isa shima ba da labari da abinda annabi isa ya faɗa kale yake cewa mubashiran ina mai bada albushir inji annabi isa bi rasulin da wani gagarumin manzo ya ati min badi wanda zai zo baya na ismuhu ahmad shi sunan shi shine ahmad ai gaba ko ya to barai su'al sabi tambaya ta bakwai ma awwalu amrul rasul sallallahu alaihi wasallam menene farkon lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon faruwar sha'anin shi ana abi umama amso daga abi umama kale yake cewa qultu ya nabiyallah nace ya ma'aikin Allah ma kana awwalu bada'i amrik bani labari menene farkon lamarinka kale sai ce da'awati abi ibrahim addu'a ce ta annabi ta babana annabi ibrahim wa bushara isa kuma al bushara ta annabi isa wacce wanda ya fada yace wara'at ummi nuran ma'aihiyata ta ga haske a mahalki ma'ana adaat bihi qusura sham wanda hasken ya rihe bainayen sham ahmad yahuddu wannan hadisi da'awati ibrahim addu'a ta annabi ibrahim ai qauluhu shine fadar annabi ibrahim rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum ya allah ubangiji ka aiko musu wani manzo daga cikin su yatulu alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyin kai alimuhum alkitaba wal hikma ya karantar da su qur'ani da hikima wa yuzakihim kuma ya tsarkake su innaka antal azizul hakim bushra isa bushara kuma ta annabi isa ashara ila qawlihi ta'ala yana nuni zuwa ga fadar Allah madaukin sarki hakiyan anil masih yana ba mu labari gami da maganar annabi masih annabi isa yace mu mubashiran ina mai bada albishir bi rasulin da wani manzo ya ati wanda zai zo min badi a bana ismuhu ahmad sunan shi shine ahmad wara'at ummi nuran yace ma'aihiyata ta ga haske wanda ya lihe ya haskaka bainaye na sham ibn rajab yace wa khuruju hadha an-nur inda wad'ihi wannan hasken da ta gani lokacin aihuwar shi ne isharatan ila ma ji'u bihi min an-nur yace nuni ne Allah yake zuwa ga abinda annabi zai zo da shi na haske allazi ihtada bihi ahlul ard wanda dalilin shi mutanen ƙasa gaba ɗaya suka da duniya gaba ɗaya suka shiriya wa zala bihi zulmatu shirki minhu kuma wanda dalilin wannan hasken na zawashi duhu na shirka ya bace kama qala ta'ala kama yadda Allah yake cewa qad ja'akum minallahi nurun haqiqa wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da littahi bayyananne yahdi bihi Allah yana shirye suwa dalilin shi man ittaba arduwanuhu wanda ya bi shari'a yarda ta Allah yana shirye su zuwa ga misbul salam hanya wadda take lahiyayya wa yukhrijuhum yana hutar da su min azzulumati daga duhwai ila nur zuwa ga haske bi iznihi da iznin Allah wa yahdihim yana shirye da su ila siratul mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya tabbaya ta takwas man a amamun nabi sallallahu alaihi wasallam allazina adrakul islam wa man aslama minhum suwane ne ammi na annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwan ma'aihi yan uwan ma'aihi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ga suka riski musulunci kuma cikin su wane ne yan musulunta waye musulunta daga cikin su qalibun hajar ibnu hajar yake cewa min ajaibul ittifaqi na daga cikin abun mamakin ittifaqi abun da ya faru haka gamsake annal lazina adrakahumul islam min amamin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atan daga cikin yan uwan ma'aihin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka riski musulunci ma'ana wanda suna nan da ransu musulunci yazo guda hudu ne lam yuslim minhum isnani bi bis musulunta ba aslama isnani bi suka musulunta wa kana ismu man lam yuslim nafi ismu asamil muslimina yace dama sunan wanda bis musuluntan ba suna ne wanda bai dace da sunan musulmi ba wa huma sunne abu talib wasu muhu abu munaf abu talib su kiranye ne ismu sunan shi abu munaf kaga bawan munaf dama suna ne wanda bai dace da musulmi ba wa abu lahab da abu lahab ismuhu shi kuma sunan shi abdul uzza bawan uzza bi khilaf man aslama sabanu wanda suka musulunta daga sunan su ma kuma hamza wal abbas shine da hamza da abbas wanda dama suna ne na musulmi kamar da yake cikin fatahul bari fa'ida qalibun hajar ibnu hajar ke cewa cikin sha'anin abi lahab wa kunya abu lahab an bashi alkunya da abu lahab imma ibn hilab ko dan yana da dani da yake ce ma lahab wa imma bi shiddati humrata wa janatayhi ko kuma dan saboda tsananin jan idan shi jan jijiyar da ke tsakanin idanuwan shi wannan shine hikiman da yasa ake ce mishi Abu Lahab tambaya ta tara man hum murdi'atin nabi sallallahu alaihi wasallam suwane ne wanda suka shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine suwayba maulatul li abi lahab maulati an tattabaiwa ce ta Abu Lahab da halimatu sa'diya hina akhadatu ma ila badiyati qaumiha lokacin da ta dauke shi tare da ita zuwa ga ƙauyen su fa aqama ma ha ya tsaya a wajen ta annabi sallallahu alaihi wasallam arba'a sinina shekara hudu sun maradatu ila ummi sannan ta maido shi zuwa ga ma'aihiyar shi na goma aina surdi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abin da yasa ake cewa ga ma'aihiyar shi da rai kuma ake daukan mutun akai shi su wancan al'ada ce lokacin su duk wanda ta kasance tana da gata tana da garibu bata shayar da dan ta hiya roki mai alhaya wanda zai ta shayar da ta shayar da dan aina surdi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina aka shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam isturdi fi badiyati bani sa'd an shayar da shi cikin ƙauyen bani sa'd arda atu halimatu sa'diya halimatu sa'diya ta shayar da shi hadisin yana tabarani ya rawaito shi nasha daya mal hikmatu fil arabi tastarri wal afal fil badiya menene hikimar da ta sa larabawa suke ba da diyansu a shayar da su a ƙauye ba a birni ba ragaba tanfi ta kauye ta alisari saboda kauna da kwadayin ganga jikinsu tayi karhi wa ta'awidan kuma dan su saba wa tarbiyatu lam dan tarbiyantar da su alal itimadi alal nafsi akan su dogara da kansu mun zu sigari tun suna kanana kenan tun tashin shi ya tashi ya gaba gaban ushe yake wato wannan zai hudda musu wata shagwaba da wani baci zai tashi da sadaukantaka wa taqawiman li'asanatihim da kuma karfafa halshen su yaran su ya zama halshe ne mai kaburi mai kwari na sha biyu ma za hadasa lahu wa huwa fi badiyati bani sa'd mi ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ƙauyen ta bani sa'd yace waqad lahu hadisa ta shiqu sadar abinda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hwararren abu na tsaga kirjin shi daga Anas Allah ya rada shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atahu jibril jibril ya zo mishi wa huwa yal'abu ma al-gilman yana wasa tare da yara fa akhazahu sai ya kama shi fasara ahu ya kada shi shaqqa sadruhu ya tsaga kirjin shi an qalbihi game da zuciyar shi fastakharaja al-qalbu ya huddo da wannan zuciya fastakharaja minhu alqa sai ya huddo da wani dugan jini fa qala yace haza hazu shaydanu minka wannan shine raban shaydan daga gare ka an hudda shi summa gasalahu sannan ya wanke wannan zuciyar shi fi distin a cikin tasa min zahabin na zinari bima'in da ruwa bima'i zamzam da ruwan zamzam summa la'amahu sannan ya dimke summa aada husana ya maida ta fi makanihi a cikin gurin ta kenan zuciya wannan kuma abu ne wanda ya saba ma abinda mutum zai sani ko abinda rayuwa ta dan adam ta sani don saboda aikin mala'ika ne. Wasu wanda suke makiya musulunci ne suna inkarin wannan, suke cewa ya za a ce an tsaga zuciya, an wanke ta, an yi kaza, an maida ta, duka wannan sha'anin Allah ne, kuma mala'ika ne ma yi ba mutum ba. Waja al-gilman yas'una ila ummihi, sai yara kanana suka zo suna tahiya wajen ma'aihiyar shi, yani zi'iruhu murdi'atu, yana ne mai shayar da shi. Faqalu, suka ce inna muhammadan qad qutila, wannan muhammad an kashe shi. Su a abin da suka gani su yaran an kwantar da shi, an tsaga kirji. Muslim ya hudu hadisin. Wa fi riwayati li abi nu'aym, a cikin wata riwaya ta abi nu'aym yace kana ta khadinati min bani sa'd, mai shayar da ni daga bani sa'd ibn bakar ta kasance. Fan talaqatu ana wa ibnullah, sai muka tahi da ni da danta. Fi buhumin lana, cikin kananan dabbobin mu. Walam na akhuz ma ana zadan, bamu dauki guzuri ba tare da mu. Wancan hadisatul sadar, na tsaga kirjin shine Allah yake ce mishi alam na sharahaka sadarak, sun bamu buda maka kirjin ka ba. Shine wacce tsagawa da aka yi aka wanke aka maida mishi ita. A tsaya nan ko yawa da ta yi a tashi tambaya ta sha uku ai alama. Thank you.